Daya cikin shugabannin kungiyoyin matasan Arewa da suka baiwa ƴan kabilar Igbo wa'adin nasu kwashin nasu ina su su bar Arewa yace ba a fahimci abin da suke nufi a wannan daftari da suka sa wa hannu a Kaduna ba. Shugaban kungiyar Arewa Citizens Action for Change ko kuma kungiyar rajin kawo canji a Arewa Sharif Ashir ya yi min ƙarin haske akan batun.
Ba a inda muka ce ai tashin hankali ba mu kira tashin hankali a ko ina ba. Mu dai matsayin mu muka fada kuma muna da ƴancin mu fadi matsayin mu a ƙasar nan. Gwamnatin Najeriya ta tabbatar da ta samar da hanyar da za a je ai wato taron Igbo ai musu referendum tare da gaddama. Akwai doka ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ta amince da mutane in suka ce suna neman ƴancin kansu a basu.
A yayin da yake mayar da martani akan al'amarin wani mafarakin Igbo mazaunin Abuja Eze Maxwell Kanu ya ce shi ma yana goyen bayan ayi ƙuri'ar raba gaddama.
We must have to campaign for it. We have to work hard for it. But at the back of our mind, we need referendum to understand these people. What do you need? You can't rule people with force.
Eze Maxwell Kanu ya ce dole ne mu bi buƙatun namu da laluma. Mu yi aiki tukuru na neman haɗin kai a daidai lokacin da muke begen a yi ƙuri'ar raba gaddaman ta haka ne za mu san buƙatun juna ba a mulki dole sai da laluma. Shi ma ɗaya cikin waɗanda suka taɓa tsayawa takarar shugabancin ƙasar Najeriya a shekara 2011 Sani Aminu Dutsen ma ya tofa albarkacin bakinsa inda yake cewa
a wannan ra'ayina shi ne ina goyon bayan su ina kuma goyon bayan masu neman biya faran da su waɗannan ina goyon bayan su gaba ɗaya 100%. Kuma ni ina ganin abinda su zuwa ɗannan ɓan Arewa suke neman su yi taimako ne suke neman su yi masu ma masu neman biya fara ɗin cewar suna son biya fara mun zo mu taimaka muku mu agaza muku ku samu biya fara. Wannan ina ganin shi ne abin mai sauƙi.
Har ila yau akan wannan batu dai wani matashi ɗan ƙabilar Igbo shi ma da ke zaune a birnin tarayya Abuja Igwe Martins Nnamdi ya yi bayani.
We will continue to consolidate on our sensitization just like we have started. You saw the delegation that we came here with, Nollywood actors.
Igwe Martins ya ce za mu ci gaba da wayar da kawunan matasan ƙasar nan baki ɗaya. A kin ga waɗanda na kawo wurin ku akwai masu yin fina-finai da kuma wasannin kwaikwayo. Akwai mu da hanyoyin daƙile rashin fahimta ta wasannin kwaikwayon da nazarce-nazarcen rayuwa da yadda za mu rungumi juna domin mu samu zaman lafiya a ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.